Yo, AB, you're next.
Okay. Okay. Okay, sika shigo daga baya.
Yeah, hakanzai.
Nagane.
Yes, in the babe, ta fola amur.
Ba masala bane.
Dang, yara ki simple.
Ba le masala bane.
Shigo wa nagarumku.
Ba masala bane.
Ama in the shigo.
Akwai masala.
Simple, simple, yara mbaida.
Masala.
I'm wealthy and healthy. Nibar wanada.
Masala.
Kasan ebi toku na gada dan baba ina shigo
akwai
ya gaban su faduwa yake the moment ebi gets up na masaji kin suna rawa cuz they need to step up 3D kallona ake yi kaman TV I say they flash dan wakoki na sun fi karfin CD the crowd needs me both the rich and the needy ni bayarwa nake a koyaushe cuz I'm not greedy power nake da kaman katapila an kusan sauke mu a villa inda ebi ne ka sa isa kila su wana tabbas na su ko wata kila Baba Zati trending, dollar ko baba hyping. The only thing that could come between me and trap is a hyphen. Fiona Baka, you don't have to look muscular. AB's the kind of guy every chick muscular. Doesn't involve money, you speak in vernacular. If I don't get paid fast, don't say ahankula. It's okay, kakira lukuti yanzundai ba tala bane. Abunda zay sa ngar oktoba, karamun matala bane. Kahana kanka danka bayar, ba matala bane. But me ka sanda ya chukai ba karamun gara bane. Yes, sunan yin yi harbi
ba masala bane
yaran simple
ba le masala bane
in ci abincin gidan ku
ba masala bane
amma in ku kai tuwo
akwai masala
simple simple yaran baida
masala
I'm wealthy and healthy ni ba wanda da
masala
in ba ka san BOC to kunan ka da
masala
shi ma in ya shigo
akwai masala
Makaniki ya kici ya saci mota a bari ki jarumi ya mari soja litmus paper cikin acid dole ya canza kala ka san surutai da tara dole ka san zakara mu ne zakaru ka bi mu ka gano in ka ba amina kudi ka bar aminu da baru zai pipike ya fire wata ranka ci mu ka dadu in har ya dawo ba masala bane in har ya tara abinci kuwa ba na bara bane ai san marwa ba sadaka bane ba nasara bane idan suka sha mu da rinto ba Barcelona yanzu I sun daina kamu da pinto though they babu my eco we all overcome us amma namu da ego full stop got them in a state of coma how to make this full stop the game is no more about who's hot and who's not it's all about those who make the fake news hot great news clap take you grab snakes use grass so light up the bush and see who is ready to rattle we fight only whose bush is too heavy for battle
yaran simple
ba le masala bane
shigo wa na garunku
ba masala bane
amma First thing that he taught me is to never come last I never take crack, my brain is fragile like glass B.O.C. and DJ A.B. You know how the theme be Music is working up for me Koda na ajetin be Da an sanu wajen zai fashe So kamasu zo wajen ya one Ga stage an girke Ga spiku an jibge I'm naughty so kota ina na juya mazan birge Mazan yau kuma mazan jia walk all day bangajia Nobody's fucking with A.B. Soro na suke ji kaman me kachia Aha, I don't catch ya Talk shit about me kasha itachi I wild love to my fans in KD City the Gazaria, how to catch ya? Yeah.